فافتروا ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في ارضه وسمائه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya samar da kowa da komai daga babu zuwa akwai muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai shi kadai tallin tallaya ɗayan da bashi da kishiya a cikin sunayen shi ko sifofin shi haka nan cikin ayyukan shi muna kuma shaidawa ba shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wanda Allah ya zabe shi yafi fita shakan dukkan halittu gaba daya ya Allah kai salati da sallama akan wannan babban jakada mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama saboda karancin lokaci muka takaita hudubar mu na larabci za mu tafi kai tsaye zuwa ga fassaran abin da ke kunshe a cikinta da harshen Hausa ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala wannan wata na Ramadan da muka shiga Allah ka hada mu da dukkanin alkhairi da albarka da ke cikin shi ya ubangiji ka karba mana ibadunmu ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu ka mana afuwa ka mana rahama ya Allah ka mana tsari da wuta da azaban kabari Ya Allah ka shigar da mu aljanna ka dan rahamarka. Allah ka yaye mana kunci da damuwa. Allah ka yassare mana ka yalwata mana ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ya uwa masu girma ina mana wasiya da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda wannan wasiya ita ce abinda Allah yayi ta ga mutanen farko da mutanen ƙarshe. Ya faɗa cikin Al-Qur'ani mai girma yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ya hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi tun kafin ku wa iyyakum haka kuma mun muku wannan wasiyar da cewar an ittaqullah ku ji tsoron Allah ku tsare dokokin Allah wajen yin ibadi na bari attaqwa kiyaye dokokin Allah jin tsoron Allah shine ginshikin alkhairi gaba daya na duniya da lahira mu sanin shamaki tsakanin mu da azaban Allah ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi da kuma nisantan ababan da Allah ya hana dan uwa masu girma mu sani Allah subhanahu wataala ya mana ni'imomi masu tarin yawa daga cikin waɗannan ni'imomi ya zabe wasu lokuta da wasu kwanaki ya ba su falala da daraja ba dan komai ba sai dan mu yi aikin lada shi kuma cikin rahama shi ya ninninka mana wannan ladan wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala irin wannan lokutan da Allah ya zaba a cikin su akwai watan Ramadan wata mai girma watan alqur'ani mafi girman abin da ya faru a tarihin duniya a cikin wannan watan shine saukar da alqur'ani mai girma shi yasa mu ake kiran shi da suna shahrul qur'ani wato watan alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yace shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan yace watan ramadana shine wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin shi wanda shi wannan alqur'anin hudan akwai shiriya a cikin shi kuma yana bayani fillah yana warwarewa tsakanin ƙarya da gaskiya yana dora mu akan tafarkin shiriya babu wata ni'ima da Allah ya mana bayan ya ba mu musulunci ya aika mana da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu alqur'ani mai girma ya ba mu littafi mai daraja wanda babu wani annabi da aka bashi irin wannan littafin kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya faɗa cikin alqur'ani mai girma yace awalan yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim inna fi zalika la dhikra inna fi zalika la rahmatan wa dhikra lil mu'minin yace lallai shin bai ishe su ba wato su mutane anna anzalna alayka alkitaba cewa mu su Allah mun sarkar maka da littafi yutla alaihim wanda ake karanta musu dare da rana saukan littafin inna fi zalika la dhikra lalle cikin faruwan haka akwai wa'azi akwai tunatarwa akwai gargadi sannan kuma sai yace akwai rahama ga ainihin masu imani inna fi zalika la rahmatan lalle akwai rahama cikin saukar da alqur'ani wa dhikra sannan akwai gargadi da wa'azi amma kada ne qaumin yu'minun ga mutane masu imani a wata aya daban Allah ce inna hadhal qur'ana yaqussu ala bani isra'il akthar alladhi hum fihi yakhtalifun wa innahu lahudan wa rahmatan lil mu'minin Allah yace lalle wannan alqur'ani yana bada labari yana kissantawa bani isra'il mafi yawan abin da suke sabani a cikin shi duk wani sabani da aka yi idan aka koma zuwa ga alqur'ani zai yi bayani kuma zai warware wannan sabani Allah sai yace wa innahu lalle shi wannan alqur'ani lahudan shiriya ne wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minin ga masu imani Allah ya faɗa cikin wata aya daban yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce mun saukar a cikin wannan alqur'ani mai girma abinda yake shifaa'un magani ne waraka ne waraka daga dattin zuci waraka na kafirci da shirka waraka na bid'a waraka na zalunci waraka na cin amana waraka na hasada waraka na munafunci akwai waraka a cikin shi daga dukkan abin da Allah ba ya so shine shifaa'un magani ne na zuci kuma har ila yau magani ne ga cututtuka na gangan jiki Allah sai ya ce wa rahmatun wannan littafin rahama ne ga masu imani Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ka gaya musu ya kai wannan annabi mai girma shi wannan alqur'ani ga masu imani shiriya ne kuma magani ne Allah ya faɗa cikin wata aya mai girma yace walladhina awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha bi ibadihi la khabirun basir thumma awrathna alkitaba alladhina safayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa alfadlu alkabir Allah yace wannan alqur'ani da muka yi wahayin shi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma wannan littafi da muka yi wahayin shi zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma huwal haq shine haƙiƙanin gaskiya duk wani abu koma bayan alqur'ani ƙarya ne zalunci ne ba gaskiya bane ba adalci bane ba shi alqur'ani gaskiya ke cikin shi sannan kuma duk hukuncin da ke ciki adalci ne duk labarin da ke ciki kuma gaskiya ne ke sa Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmomin ubangijinka sun cika sidqan wurin gaskiya wa adalan da kuma adalci Allah ce huwal haqu alqur'ani gaskiya ne kuma musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata littafin da suka gabace shi da attaura da injila da zabura da duk wani littafin da Allah ya ba wani annabi ya ba mu labari ko bai ba mu labari ba musaddiqan lima bayna yadayhi Qur'ani na gaskata wannan littafin ba rushe shi yake ba sai Allah ya ce inna Allaha bi ibadihi la khabirun basir, lalle Allah ya kasance mai bada labari dangane da abin da bayi suka aikata, sannan basirun yana kuma gani dangane da duk abin da suke aikatawa. Allah sai ya ce sannan sai muka gadar da wannan littafin, muka gadar da shi ga waɗansu bayi da muka zabe shi. Ashe kasantuwar kana cikin al'umman Al-Qur'ani zabi ne na Allah. Da Allah ya ce alladhina safainahu min ibadina, waɗanda muka zabe su daga cikin bayi. Shi yasa kasancikan ka a cikin musulmai, a cikin al'umman Al-Qur'ani zabi ne na Allah. Zabi ne wanda waɗansu sun nemi a zabe su, kamar yadda wasu malamai ke faɗa, akwai ne annabin da zai buri ina bada shi ya zo cikin sahabban annabi, saboda darajar wannan al'umma, saboda darajar annabin nata, kuma saboda darajar littafinta. Shi yasa Allah ya ce alladhina safaina min ibadina, waɗanda muka zaba daga cikin bayi, sai su kasu gida uku. Allah ya ce kaso na farko faminhum zalimun li nafsihi, akwai wanda kan ya zalunci kanshi, gashi musulmi amma baya aiki da Al-Qur'ani, gashi musulmi baya bin Al-Qur'ani, gashi musulmi baya karanta Al-Qur'ani, gashi musulmi bai ma iya karatun Qur'ani ba. Babu hasara da lalacewa sama da wannan. Kamar yadda nake faɗa dazu a wurin tafsiri, zaka samu wanda ba musulmi ba, Kristan arewa, ya karanta maka Fatiha, ya ayatul kursiyu, irin su dinu malai. Ina fata an gane. Amma ka samu babban mutum musulmi Fatihan shi kaca kaca, ina fata an gane. Ko baka iya tajwidi ba, ka san Fatihan nan bata yi ba, wannan hasara ce. Faminhum zalimun li nafsihi kenan, wasu daga cikin al'umman nan sun zalunci kawunansu. Wa minhum muqtasid, akwai kuma yan tsakiya ba yabo ba fallasa. Allah sai ya ce wa minhum sadiqun bil khairati bi idhnillah, akwai wanda kuma tuni na gaba yayi gaba na baya sai labari sun yi nisa wurin ayyuka alkhairi. Sai Allah ya ce zalika huwal fadlul kabir, lalle wannan falala ce mai girma daga wurin Allah subhanahu wataala, ya zabe ka ya saka cikin al'umman Al-Qur'ani, al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daya daga cikin manyan malaman tafsiri Muhammad bin Amir al-Shaqiti, a cikin tafsirin shi na mai girma Adha'ul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an, yake cewa allama Allahu jalla wa ala ibadahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da bayin shi, subhanahu wa ta'ala ya karantar da bayin shi an yahmaduhu, su gode mishi ala a'zami ni'matin an'amaha alaihim, abisa mafi girman ni'iman da Allah ya musu. Yace mafi girman ni'ima da Allah ya musu wahiya inzaluhu ala nabiyhi alqur'ana, shine saukar da alqur'ani akan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yace babu wata ni'ima da Allah ya mana sama da wannan. Allah ya mana ni'ima mafi girma saukar da wannan alqur'ani mai girma akan annabi shi, alladhi la'u jaji fihi, littafin da babu karkata a cikin shi, littafi ne mai kakke kayyiman babu karkata a cikin shi, wajen karanta shi babu karkata, wajen ma'anonin shi babu karkata, wajen hukuncin shi babu karkata, haka wajen labarin shi. La ujaji fihi, littafi ne wanda yake mai kakken littafi, wanda yake shirewa kuma zuwa ga tafarki na gaskiya. Bal malai ya ce bari ma dai huwa fi kamalil istiqamati, alqur'ani ya kai matuka wurin cika wurin istiqama, wajen miƙewa. Akhrajahum bihi min adh-dhulumati ila nur, da wannan littafin ne Allah ya fitar da duniya daga duhu na kafirci zuwa haske na musulunci, daga duhu na shirka zuwa haske na tauhidi, daga duhu na bid'a da sabon Allah zuwa ga haske na sunna, zuwa ga haske na ayyukan alkhairi. Malai ya ce bayyana lahu fihi ala qa'ida, a cikin wannan littafin Allah mana bayanin aqida filla filla daki daki, wal halala wal harama, ya mana bayanin halal ya mana bayanin haram, ba abinda Allah ya bari, wa asbaba da kullun jannati wan nari, a cikin alqur'ani Allah ya mana bayanin sabubban da ke sa a shiga aljanna, ya mana bayanin sabubban da ke sa a shiga wuta, ya rage naka inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najidain, Allah yayi bayani filla filla take dake hanyoyi ne guda biyu, ka dauki wacce kake so, imma shakiran ko ka gode wa Allah ka bi umarnin shi, wa imma kafura ko ka bauɗe ka kafirce wa Allah subhanahu wataala. Allah ya kiyaye a cikin wannan littafin. Wa hadarahum fihi, ya tsawatar yayi gargadi min kulli ma yadurruhum, duk wani abin da zai cutar da mu Allah sai ne mana bayani, duk abin da zai cutar da mu Allah ya faɗa mana shi. Wa khasahum fihi ala kulli ma yanfa'uhum, Allah kuma ya kebe mu yi mana bayani duk abin da zai amfane mu. Babu wani amfani na duniya ko amfani na lahira face Allah ya yi bayani shi. Fillafilla daki daki fa huwa ni'matul uzma, wannan ita ce ni'ima mafi girma alal khalqi akan halittu gaba daya. Ni'ma alqur'ani ita ce ni'ima mafi girma. Walidha, saboda haka ne allamahum rabbahum, allamahum rabbuhum, ubangijinsu ya koyar da su, ya karantar da su kaifa yahmaduhu ala hadhihi ni'matil kubra. Tunda Allah ya mana wannan ni'ima, to ya zamu gode mishi? Allah sai da ya karantar da mu, yace alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Jama'a ku ce alhamdulillah. Allah da kanshi da ya mana wannan ni'imar sai yace alhamdulillah. Ni'ima ta tabbata, godiya da yabo sun tabbata ga Allah. Kaman ka ce wane ne Allah, kuma me yasa zamu gode mishi? Yace anzala ala abdihi alkitaba, wanda ya saukar da alqur'ani akan bawon shi. Wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman, kuma ya sanya littafi mai kakke babu karkata a cikin shi. Wannan ni'ima ta girmama, wannan ni'ima ta kai matuka, ta kai makura. Dole a gode wa Allah, dole a bi wannan littafi, dole a bi umarnin shi, dole a bi hanin shi, dole a yi wa Allah da'a. To duk wannan ni'imomi da muka lissafa na alqur'ani, yaushe littafin ya sauka? Ya sauka ne a cikin Ramadan. Ina fata an gane. Ya sauka ne cikin watan Ramadan. Lalle dole shi ma watan ya samu daraja. Shi yasa malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce shahar Ramadana, watan Ramadan, alladhi unzila fihi alquran, wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi, hudan linnas, littafin da ke shiriya ga mutane, ubayyinatin minal huda wal furqan, kuma yana cike da bayani fillafilla daki daki dangane da shiriya ga mutane da kuma alfurqan, warwarewa tsakanin ƙarya da gaskiya. Sai Allah ce faman shahida minkum shahara falaysu, duk wanda watan ya same shi yana raye, duk wanda ya halarci watan to ya azminci wannan watan, azumin Ramadana. Sai malamin suka ce da Allah ce faman shahida, bai ce ba wa man shahida, ya kawo fa'ul, wannan fa'ul ne fa'ul sababiyya ce. Ai sababin azumin shine sababin Qur'ani ya sauka cikin watan. Ina fata an gane. Allah yana bayyana mana, malaman lugar larabci suka ce faman shahida minkum shahara falaysu, ai fa bi sababin inzalil qur'ani fi hadha ash-shahr falaysu, saboda kawai littafin ya sauka cikin Ramadan, to ku azumci wannan wata, wata mai albarka. A cikin wannan watan Allah yana daure shedanu, kangararru daga cikin shedanu, ba duk shedanu ake daurewa ba, fitinannu, kangararru, matsiyatan cikin su, amma sauran kananan aljinu ɗan iska kan ana barin su. Ina fata an gane. Shi yasa kaga ayyukan sabo yake raguwa, saboda manya-manyan shugabannin an kama su, malaiku sun daure su, ba a kunce su, kuma sai watan ya kare. A cikin wannan watan kofofin aljanna guda 8 gaba ɗaya ake bude su. Idan aka bude ba za a kulle ba sai an ga watan sallah. Allah zai ce da malaiku ku bude kofofin aljanna gaba ɗaya, saboda bayina su ta shiga aljanna. Kofofin wuta guda 7 Allah ya ce gaba ɗaya kuma a kulle su, dan baya so bayin su shiga cikin wuta. A wannan watan akwai dare guda ɗaya wanda darajar wannan dare ya kai wata dubu ko ya fi wata dubu, wanda idan ka dauki kididdigan lissafi, hatta ma ka dauki Gregorian calendar, wata dubu shine zai baka shekara 83 da wata huɗu. Ina fata an gane. Wata dubu, shekara 83 da wata huɗu. To duk inda kai ibada a wannan daren guda ɗaya, Allah baka ladan shekaru 83 kana ibada, har ma da duniya. Wace falala ce sama da wannan? Babu. Mu dage mu ribaci wannan wata. Annabi ya ce man hurima khairuha, duk wanda aka hana shi alkhairin watan Ramadan ko kuma daren Lailatul Qadari, faqad hurima alkhairu kulluhu, an hana shi dukkan alkhairi. Ya Allah karka hana mu. A cikin wannan wata Allah na yanta bayi daga wuta. A cikin wannan wata kuma a kowane dare fa Allah zai ware wasu dubban bayi, yace waɗannan kan na yanta su daga wuta, inda za su mutu a wannan shekara, yan aljanna ne gaba daya. Ya salam, Allah ya sa mu ci. A cikin wannan watan mala'iku suna nema wa masu azumi gafara, aikin su kenan. Ya Allah, ga bayinka na azumi, sun bar abinci, sun bar abin sha, sun bar iyali, sun bar dukkanin aikin sabo, ga zafin rana, ga wahala, ga talauci, ga tsadan abinci, an cire subsidy, an yi budget padding, duka suna ga yawa Allah. Ya Allah ka tausaya musu, Allah ka gafarta musu. Wace falala ne sama da wannan? mala'iku suna nema masu azumi gafara suna wannan abun ne tun daga alhijir har faduwar rana a wurin azumin gaba ɗaya mala'iku suna nema ma gafara Allah ya sa muna ciki sannan a wannan watan na Ramadana akwai dama ta karban addu'a annabi yace ana karban addu'an mutane uku idan suka yi ba'a mai da ita daga cike ce du'a'u sa'imi hatta yiftar da addu'a mai azumi har sai ya sha ruwa na daga cikin falalan wannan watan yan uwa annabi yace bashi na bakin mai azumi atibu inda Allah min rihil miski ku gane akwai bambanci tsakanin al-khulufu da ar-rihu al-muntina wa as-sayyi'a wasu malamai suka fassara wai warin bakin mai azumi Allah na son shi wannan ba gaskiya bane ba shi yasa malaman karatun zauri kasan kowace kalma suna da fassarar ta suka fassara al-khuluf da bashi da Hausa shine liktoci suka ce idan cikinka akwai kishirwa da yunwa ka jima baka ci abinci ba to wannan tiririn da ke fita shi ke saka ji bakinka ya wani iri ba dadi ina fata an gane amma ka zauna baka brush baka aswaki Allah ba ya san wannan bakin ku gane wannan abin da kyau cewa warin bakin mai azumi wannan ba gaskiya bane ba kai brush da daddare kai brush lokacin sahur kai aswaki da rana Allah na san wannan ina fata an gane bashin bakin mai azumi Allah na san wannan sama da kamshin almiski yan uwa masu girma annabi ya fada cikin hadisi yace wa man samahu duk wanda ya azumci wata Ramadan imanin wata sabu yana mai imani da Allah yana neman lada a wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbi zunuban shi da so gabata gaba daya Allah ya gafarta mishi yan uwa masu girma wannan falala da Allah ya mana muyi kokari mu azumci wannan azumi ta hanyar yin shi da ikhlasi da neman lada a wurin Allah da kaucewa duk abin da Allah baya so dai daga cikin sahabban annabi Jabir dan Abdullah babban sahabin nan mai daraja daga cikin manyan manyan marwaita hadisi cikin sahabbai yana cewa idza sumta idan har kana azumi ya kai mai azumi yace falyasum sam'aka sabuka ya zamo jinka ma yana azumi wa basaruka ya zamo ganinka ma yana azumi wa lisanu ya zamo harshenka na azumi kana zanto kana azumi kana ta sauraron kide-kide ababen haramu da waƙoƙi marasa kan gado kana azumi ba abin da kake ji sai rara wannan ba daidai bane ba shi kuma zagi mutane yake yayi wancan habaici ya zagi wannan yayi wannan zango kai kuma ka kunna kana ta ji wani fa ya zauna ya kunna rara a masallaci yana ji wallahi aka mishi magana rara ne ba aka ce ya zaka kunna kida a masallaci to me ne rara ne ba shi a ganin shi rara halal ne saboda ya wasa Buhari Allah sauke to Jabir dan Abdullah yake cewa in kana azumi zama kunnan ka mana azumi ya zama idon ka mana azumi kai yaki zuciyarka ka hakura da kallon haramu kallace kallacen batsa kai kokarin idon ka mai azumi walisanuka ya zama harshenka na azumi baka zage zage baka maganganu rashin mutunci maganganun batsa gulmace gulmace kananan magana buzuluzu ma annami manci ya zama harshen ka mana azumi wannan shine azumin da Allah ke bukata ina fata an gane dan akwai azumin da in aka dauke shi da safe kafin rana ta fadi yayi kace kace an daushe shi ta can amma sakutu ko ta can ayyukan sako kala kala sun raunata azumin azumi ya zama bashi da wata kima bashi da daraja a wurin Allah subhanahu wataala to kar ka yadda a wannan zafin rana da ake ci azumin ka irin wannan ne Jabir dan Abdullah yace harshen kai azumi anil kadhibi daga ƙarya wal maharimi da ainihin maganganu na haramu yace kuma kabar cutar da mutane kabar cutar da makwabta walaikum alayka sakinatun wa waqar ya zama kana rayuwa cikin nutsuwa cikin mutuntawa wala tajaliyu masawuka wa yawma fitraka sawa'un kana zama to ranan da kake azumi da ranan da baka azumi duk da biyunka iri ɗaya ne Jabir yace wannan ba daidai bane ba yan uwa masu girma muyi kokari muyi kuzuri a wannan rayuwa rayuwa ce wanda in muka kalla fa kan fil maqabir min unasin dewa mutane suna cikin kaburbura samu ma'ana fi ramadan fi awami almadiya wanda sun yi azumi da mu ramadan din da ya wuce amma wannan ramadan din ba sa nan shi yasa wani mai baiti yake cewa ya zallazi qad
ma kafahu dhanbu fi rajabin hatta asa rabbahu fi shahri sha'bana. Yace ya kai wanda ayyukan zunubai basu ishe shi ba a cikin watan rajab, aka shiga sha'ban ma kana sabo. Yace to laqad azallaka shahru sawmi ba'dahuma fala tusayyiru fihi shahru isyani. Shahar isyani, yace to ka gane fa a yanzu wata ramadan ya lullube ka, kada shi ma ka ci gaba da sabon Allah a cikin shi. Watul qur'an wasabbih fihi mujtahidan fa innahu shahru tasbihin wa qur'ani. Yace ka karanta alqur'ani, kai ta kokari, kai ta ijtihadi wurin ibada, domin wata ne na tasbihi, wata ne na zikiri, wata ne na karatu alqur'ani. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min bayni ahlin wa jiran wa ikhwani. Yace mutun nawa ka sani daga cikin magabata a cikin iyalai da yan uwa da makwabta da abokai da wanda ka ji labari sun azumci shekarar da ta gabata, amma wannan shekarar ko ba sa nan. Yake cewa afnahumul maut wastabqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal qasim min ad-dani. Yace mutuwa tuni tayi gaba da su, amma kai saboda falalan Allah ambarka kana raye, to kai kokari kai aikin alkhairi. Wannan wata wahmadullah, mu gode wa Allah saboda ni'ima da ya mana, ya bamu tsawon rai, ya bamu lafiya har muka halarci wannan watan. To ni'ima ce mai girma. Fasta idulahu bitawbatin nasuha, muyi tattali, muyi kokari wajen tuba, wan niyatu sadika da niyya ta gari, alasti ghilalihi waqtinamihi, muyi kokarin ribatan wannan wata bil amalis saliha da ayyuka masu kyau. Wa min hadhihi al amal, daga cikin waɗannan ayyuka asiyamu shine azumi. Annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace duk wani aikin da dan adam zai yi ana bashi lada 10 ne cikin aikin guda daya. Allah cikin rahaman shi kuma gurgudan karfin niyyanka wannan 10 zai ninka shi sau 700. Tace amma banda azumi, malaiku ta rubuta ladan kowanne aiki, amma shi azumi malaiku ba sa rubutawa. Allah zai ce wannan ku bar shi, wannan nawa ne, ni da kaina zan yi sakamako. Saboda falalan azumi, Allah ya ce malaiku wannan sirru ne tsakanina da bawana, ladan ma ne zan bada abinda na gada ba aikin ku bane ba. Wannan wace irin falala ce wannan? Na daga cikin abin da ya kamata mutum ya kokari a wannan azumi akwai sallan tarawih. Annabi ce man qama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani, yana mai neman lada, ya ainihin yi tsayuwar ramadan, sallolin dare musamman sallar ashab da sallar tahajjud a goma karshe, annabi yace za a gafarta masa dukkan zunuban shi. A wani riwaya annabi ce man qama ma'al imani, amma fa duk wanda ya tsaya tare da liman hatta yansarifa al-imamu halliman ya gama sallah. Ina fata an gane, mun ga an samu canji a masallaci da yawa. Da da an gama shi sai ga an matsi, amma yanzu galibin masallaci an dena domin cikakken samun ladan kamar yanda aka yi ta fada, sai kai farkon sallar zuwa ƙarshen ta tare da liman. Kina ka samu ladan tarawihi, ka samu shiga cikin wannan hadisin. Yan uwa masu girma, sallar tarawihi sallah ce mai falala, sallah ce mai albarka, mai tarin lada. Minti nawa ake gaba daya? Tun daga isha har zuwa ashab din bai kai awa daya, wani goma minti 30 ne, wani goma minti kaza ne. Ina fata an gane. To magabata na kware salafus salih, sahabbai, tabi'ai, atba'u tabi'ina, wanda fa aljannan da suke nema ita muke nema, sukan tsaya tsayi wanda har sai wajen 12 dare ana sallar ashab. Ina fata an gane, ko kuma muna so mu shiga aljanna tare da su. To mun hakuri awa ɗayan nan mun sallar asham dan mu samu wannan falala. Yana daga cikin abin da ake bukata cikin wannan wata sadaka. Annabi ce afdalus sadaqati sadaqatu fi ramadan, mafi falalan sadaka wacce aka yi ta cikin ramadan. Wallahi ka daure naira 100 ne, naira 500 ne, 1000 ne, 10,000 ne, duk abin da kake da shi ba da sadaka. Ina fata an gane. Sadakan abinci, sadakan kuɗi, sadakan ruwa, duk ana bukata, danyen abinci da tafkan abinci. Afdalus sadaqati sadaqatu fi ramadan, mafi falalan sadaka wacce aka yi ta cikin watan ramadan. Mu dage da ainihin bada abinci a cikin watan ramadan. Shi yasa a wani hadisi wanda da shi zan rufe saboda lokaci, annabi ce ayyu mu'minin aqama mu'minan, hadisi ne mauqufi zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri, sahihun ne mauquf. Annabi ce duk mu'minin da mauquf na aka Abu Sa'id, duk mutumin da yace da mu'mini abinci, ala ju'in a lokacin da shi wannan mu'minin na jin yunwa annabi ya ce atamahu Allahu min thimanil jannati Allah zai ciyar da shi daga abincin gidan aljanna sannan ya sake faɗa kuma annabi mai daraja yace wa man saqa mu'minan ala zama'in duk wanda ya shayar da mu'mini ruwa a lokacin da mu'mini ke jin kishirwa saqahu Allahu min rahiqil maktub Allah zai shayar da shi daga rahiqil maktub khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun kogi ne na gidan aljanna kogi na giya irin giyan gidan aljanna Allah ka sa mu sha yan kuwa masu girma mu yi kokari wajen ayyukan alkhairi a wannan wata mu yawaita istighfari mu yawaita karatun alqur'ani mai girma a wannan wata mu yawaita addu'a saboda muna buƙatar addu'a muna cikin matsanancin hali kasan na cikin tashin hankali da damuwa kowa a rikice kowa bai ma san inda aka sa gaba ba da masu mulki da ƴan siyasa da ƴan kasuwa da talakawa kowa shiga cikin garadi wala haula lana wala quwwata illa billah babu da karfi babu da dabara sai dai mu koma wurin Allah la malja'a wala manja'a minallahi illa ilayhi babu wurin gudu babu wurin tsira wallahi in ba wurin Allah ba ya Allah mun gudu wurin ka Allah ka karbe mu ya Allah ga mu gare ka Allah ka karbe mu ya Allah mun tuba Allah ka karbi tuban mu ya Allah ka karba mana ibadun mu ya ubangiji ka mana rahama ya Allah ka babu gida aljanna da rahamanka wannan hali da muke ciki na kuncin rayuwa a Najeriya ya Allah ka yayi mana shi Allah ka tausaya mana ba dan halin mu ba Allah ka kawo mana sauki ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu ya Allah masu mulkin kasar nan wadanda za su gyaru Allah ka gyara mana su wadanda ba za su gyaru ba Allah ka dammara su Allah ka lalata su Allah kai duk yanda ka gara ma da su ya ubangiji mun barka da su kai musu duk abin da ka gara ma mu dai ga mu gare ka Allah ka karbe mu Allah mu roke ka Allah ka amsa mana Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayhi innahu la yudhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alait la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم